أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi. A yau muna shidda ga wata na Rabi'ul Awwal, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam, shekara ta 1444, wanda ya dace wa biyun watan goma miladiya ta 2022. Wannan zai zamanto mana zama na bakwai a cikin karatun littafin al-arba'un an-nawawiyya, wanda wancan ranan da ya gabata an fara karatun kuma shabaka ya zamanto tana da matsala. Ina insha Allah ta'ala wannan hadisi na 16 akan shi dai zamu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mai girma da buwaya ya mana jagoranci, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana, ya agaza mana, ya zamanto wannan abin da muke karantawa sababi ne na samun tsira a nan gidan duniya da gobe kiyama. Na'am. Hadisi na 15 zamu tashi akan shi insha Allah ta'ala. Shine hadisi na Abu Huraira, Allah ƙara yarda a gare shi. Malik yace wa an Abi Huraira radiyallahu anhu ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وانا حديثي لإمام البخاري يزول يشيد إمام مسلم، حديث أبو هريرة عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي الله قادر داء قريشي. Yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa man kana yu'minu billahi, dukkan mutumin da yayi imani da Allah da ranan ƙarshe, to a lokacin da yazo yin magana falyaqul khairan, in zai yi magana ya faɗi alheri, awli yasmut ko kuma ya ja bakin shi ya shiru. Wannan shine jan hankali da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi na farko a cikin wannan hadisi. Sannan jan hankali na biyu, manzo Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, duk mutumin da yake imani da Allah da ranan ƙarshe to ya karrama wa mutumin da yake makwabcin shi, mutumin da Allah ya hada ka makwabtaka da shi, to wajibinka ne kaga cewa ka kula da haƙƙin shi. Sannan mutum na uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai yace falyukrim dhaifahu, duk wanda ya imani da Allah da ranan ƙarshe to ya girmama mutumin da yake bako ne a gare shi. Waɗannan abubuwa guda uku su ne insha Allah ta'ala za mu je a cikin wannan hadisi, sannan kuma da abin da yake bayanin su filla filla. Faɗar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akan waɗannan abubuwa guda uku da ya haɗa su da imani da Allah, sannan kuma ya ƙara musu imani da ranar lahira. Kai ka san abin iya da girma a ce mutumin da ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe, mutumin da ya yi imani da Allah. Wannan shine abin da suke cewa wannan hadisi ya dullu ala anna hadhihi al-khisal min khisal al-iman. Wannan yana nuni akan cewa waɗannan rassa guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana to suna daga cikin rassa na imani. To za mu dauko waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya. Abu na farko, manzon Allah ya ce duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe to ya faɗi alheri ko kuma ya shiru. Abu ne sananne cewa shi halshi silahun ne zu haddain, yani makami ne wanda yake da baki guda biyu, imma tasta'miluhu fil khairi aw tasta'miluhu fi shar, ko kai amfani da shi cikin abin da yake alheri ne ko kuma kai amfani da shi cikin abin da yake sharri ne. Kaga kenan wajibin mutum mai imani da Allah da ranar ƙarshe ya zamanto halshen shi ya rike shi, saboda halshe wani abu ne wanda zai iya jayo maka yardan Allah subhanahu wa ta'ala, a daidai lokacin da kuma idan baka yi amfani da shi yanda ya kamata ba zai iya jawo maka hushin Allah subhanahu wata'ala. Imam Tabarani Allah ya rahama a gare shi ya zo da wani hadisi daga Aswad ibn Asram al-Muharibi. Wannan Aswad ibn Asram yake cewa qultu ya rasulullahi ausini, yace ya ma'aikin Allah ka mun wasiyaci. Qala manzalla sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi shin kana mallaki da halishanka? Sai Asram Aswad yake cewa ya ma'aikin Allah tabbas ina mallaki da halishina. Sannan wannan manzalla sallallahu alaihi wasallam ya kara mushi tambayan cewa shin kana mallaki da hannayenka? Yace tabbas ina mallaki da hannayena ya rasulullah. Sai manzalla yake cewa to ga abin da zan baka a matsayin wasiyaci. Yace fala taqul bi lisanika illa ma'rufan, karka sake ka furta da halishanka sai abin da yake kyakkyawa. In zaka hodi magana ka hodi magana managarciya. Wa qulu lin nasi husna, ku hodi maganganu masu dadi ga mutane. Akwai wanda duk lokacin da ya tashi yin magana zai furta ba dadi, wanda bai kamata ba, ba halin mutum mai imani bane ba. Ya zaman to a ce ai an daiwa ne ne dama ai abin da ake jira daga wajen shi kenan, ko kuma in wacce ce dama abin da ake jira daga wajen ta kenan, wannan baya halatta. Manzala yake ce mashi idan zaka yi magana da halishinka karka faɗa sai alheri. Sannan kuma wala tabsu yadaka illa ila khair, karka shuhuda hannunka wajen aikata wani aiki sai zuwa ga abin da yake alheri ne. To kaga waɗannan duka suna jan hankalinmu akan cewa kenan halishan mu ya zaman to mun mallake shi. Sannan Imam Tabarani ya zo da wani hadisi na daban, da hadisi Mu'adh ibn Jabal Allah kare yarda a gare shi, yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala yake cewa innaka lan tazala saliman ba sakatta. Manzala yake cewa Mu'adh ba za ka gushe ba a cikin amintuwa da nutsuwa da jin dadi da walwala, yace matakar ka ja bakinka kai shiru. Yake cewa kutiba laka aw alayka fa idza takallamta, manzala yace mashi in kuma ka budu wake ka kai magana to kutiba laka, ko a rubuta maka lada, aw kutiba alayka, ko kuma a rubuta maka zunubi. Dole sai an yi daya daga cikin biyun nan, saboda raqib da atid aka dura wanda suna rubuta dukkan ababen da muke aikata muke hadi. To kaga wannan ma yana nuna mana akan challenge mutum ya san yanda zai yi da halishin shi kare sake shi haka. Yazo a cikin as-sahihain hadisin Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi, manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ar-rajula la yatakallam bil kalimati, mutun zai iya furta wata magana wata kalma ma yake cewa ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib, mutun zai iya fadin wata kalma wanda wannan kalmar za ta sirmiya da shi cikin gidan wuta, wanda kaga wannan kuma hatsari ne mai girma. Amma a yau abu ne mai sauki mutum ya zauna a fada ya yi ta caccakan wanda ya ga dama, ya yi ta kirkirar abubuwan da ba a yi ba ya rika hodi. Idan da za a ce mashi wane wa abin nan da kake hodi kaza, wa ya hode shi, a ina aka yi, la'alla a lokacin zai nuna muku cewa yana da hujja. Amma inda za a yi tare-tare wallahi sai kaga cewa babu wani dalili wanda yake tare da shi. Daka mu ja bakinmu mu kame akan ƴan uwanmu, mu kame akan shugabanninmu, mu kame akan kaza. Idan kana ga cewa wani yana abin da bai kamata ba, to kai kokari ka mishi nasiha. Idan kaga cewa nasihar ma za ta gagara, to kai kokari ka rika yi mishi addu'an cewa Ubangiji subhanahu wataala ya shirye da shi, kada sai a zauna lahiya. Amma ya zaman to kawai banda in caccake ga ka caccake ni ta caccake wacce ayi wane ne, ai wannan ba dabi'a bace ta mutane masu imani. Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Tirmidhi Allah ya rahama gare su, hadisin Abu Hurairah Allah ya kare yarda gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fada akan wannan gaba ta harko a cikin wannan hadisin na cewa karka fadi komai sai alheri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ar-rajula la yatakallam bil kalimati la yara fi biha ba'san, mutum zai iya furta wata magana wanda yana ga wannan magana ba wani abu bace ba, amma a dalilin wannan maganar yahwi biha 70 khalifan fil nar, za a jehuwa shi wuta jahannama tsawon ratan ta iya shekara 70 za a wurga shi a dalilin wannan kalma da yi, ko kuma bude bakin shi da yi magana akan wani ko akan wata, ko kuma maganganun da suke ba su da amfani, ko maganganu irin na batsa ko zage-zage ko na makamancin wannan. Al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i sun zo da hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare yarda a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min qaumin yaqumuna min majlisin, babu wasu mutane da za su zo su zauna a wani mazauna su yi magana. Koda ka je ka yi masu maganganu, to koda maganan da kai ka yi kokarin kiyaye ka baka aibanta kowa ba, baka ma kowa kaza, baka yi kaza ba, to in ka tashi daga majalisi akwai abin da aka karantar da kai a matsayin ladabi. In kuma ka tashi baka yi wannan karatun ba, to ka tabbatar da cewa ka tashi kaman a matsayinka na mushin jaki ko kuma yani kaman wani abu wanda yake abin asara yace musu ambaci Allah ba a wannan majalisin nasu illa qamu fa sai he sun tashi ala mithli jifati himari in suka tashi yanda ka san kaman gawan jakai haka suke a wajen Allah shi yasa ake kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wannan tace kafaratul majlis duk inda ka zauna in ka tashi to ka karanta wannan da iznin Allah dan awwan da aka samu na ba daidai ba ubangiji subhanahu wataala zai gafarta maka haka kuma yazo a cikin imamu tirmidhi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata majalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi babu su mutane da zasu zauna a wajen wani mazamna ba su ambaci Allah subhanahu wataala a wannan waje ba wa lam yusallu ala nabiyihim ba su salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba illa kana alaihim tira wannan abu wannan zaman sai ya zamanto asara ne da nadama akan su fa in sha'a azabahum in Allah ya ga dama ya azabtar da su wa in sha'a ghafara lahum idan Allah subhanahu wataala ya so ya gafarta musu dai daga cikin magabata Wahab yake cewa yace ajma'atil hukama ala anna ra'sal hikami as-samt yace duk malamai masu hikima sun yi ijma'i gaba daya akan cewa kan hikima a cewa ne mutum ne mai hikima yana cike yana tattare akan rike bakin shi yani ya ja bakin shi ya shuru in aka ji zai yi magana to magana ce mai manci kuma ka lura da wannan ko a inda kuke zama idan zaman to ga wani mutum wanda bai cika magana ba to ka saurara duk lokacin da zai yi magana zaka ga kowa yana karkata hankalin shi zuwa gare shi amma idan ka zaman to kamar da yake kiranta da suna wannan tsotson mai ta 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 kowane lokaci aka zauna kawai kai ne kake magana to wannan matsala ne mai girma sannan kuma ba zaka iya kiyaye abin da zaka hudi ba man takallama kasiman kadman man kasura kalamuhu kasura khadauhu duk wanda ya magana shi da surutu shi yayyawa to tabbas kuskuren shi sai yayyawa wa man qalla kalamuhu wanda kuma ya zamanto magana shi kadan ne to wannan mutumin qalla khadauhu kuskuren shi zai zamanto kadan ne kenan karka zamanto mutum mai yawan surutu da yawan jimimi da aibanta mutane annamimanci da gulma da yi da mutane da tsurku da gutsurutsoma ya zamanto shine abin da ka sa a gaba kawai ko kuma abin zamanto shine abin da kika sa a gaba wannan kuskure ne mai girma a cikin rayuwa wanda wajibin mu ne mu kiyaye harshen mu saboda kare jayo mana fushin Allah subhanahu wataala gaba ta biyu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan ta a cikin wannan hadisi ita ce gaba ta abin da ya shahi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya imani da Allah da ranan karshe to ya girmama mutumin da yake makwabci ne a gare shi makwabcinka Allah ya hada ku zama da shi wajibi ne ka kiyaye haƙƙin shi kar kai abin da zaka cutar da shi ka zalunce shi ka musguna mushi ka takura mushi ka kumtata mushi wanda ana samu irin wannan daga mutum daga makwabtaka ya hana ku sakat kulun hwashin kirki a cikin gidajen ku ko kuma misali a kana kokarin tarbiyantar da yaranka shi ko makwabcinka ne banda zage-zage da ihote-ihote a ganin shi ba abin da yake kana tuta ma makwabcinka ne lalle tabbas wajibi ne mutum ya yi hankali akan musgunawa makwabci saboda akwai alƙawali na narkon bala'i da azaba akan mutumin da ya zamanto baya kiyaye ma makwabcin shi haƙƙin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa a cikin as-sahihain hadisi Abdullah ibn Mas'ud ake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam ya ma aikin Allah wani zunubi ne yahi girma qala manzo Allah yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka zunubin da yake kowane zunubi girma shine ka sanya wa Allah mai girma da buwaya kishiya alhali Allah shi ya halitte ka shirka kenan wannan shine zunubin da yake kowane zunubi girma qila aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ay sannan sai mi ya ma aikin Allah qala an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka mutun ya kashe dan shi dan tsoron kar ya ci abinci tare da shi a ce in kuka aihu da yawa za ku rasa abincin da za ku ci ba za ku iya yin jeren kaza ba ba za ku iya kaza ba alhali shi wanda yake wannan magana ubangiji subhanahu wataala da ya halicce ka ka tabbatar da cewa jadwalin arzikinka daban na danka daban kuma duk mutumin da yake magidanci ne da izinin Allah yana ga haka kana ƙara aihuwa kuma kana ƙara samu wasu kohohi na alheri na daban saboda kowanne da nashi arzikin wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin dukkan wata dabba dukkan wata rai dukkan wata halitta dake ban kasa arzikin ta yana wajen Allah subhanahu wataala da haka mu kiyaye wannan iya da muhimmancin kware da gaske kar mu shiga cikin hurumin ubangiji subhanahu wataala ta hanyar da a wace wa dole sai an rage aihuwa mutane sun yi yawa an yi wani da sauransu wannan kuskure ne mai girma Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu sannan abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi a cikin manyan manyan zunubai sannan kuma sai wanne ya maki Allah kala manzon Allah ya ce an tuzaniya halila tajarik kai makwabci kai zina da matar makwabcinka zina da matan makwabci yana daga cikin manyan manyan zunubai masu girma kai bal hasali mutun yayi zina da matar makwabcin shi zunubin na zinan limkin balimki ne saboda idan da wata mace ce canta daban wannan yana maka nuni akan ka kiyaye haƙƙin wanda Allah ya rubuta maka zama tare da su makwabtaka ka kiyaye haƙƙin su karka taka hurumin su za ka ga a cikin wasu al'ummu wannan abu ana so a maida shi wani abun da yake kaman halal daga mutane tsakanin su suna neman matan junan su kuma makwabtaka suke wallahi wannan ba karamin laifi bane ba ba karamin bala'i bane ba karamin tashin hankali bane ba zina a karan kanta matsala ce mai girma barantana kuma hannun zina da matan makwabci to wannan kaga yana maka nuni da jan kunni akan cewa mutun ya kiyaye haƙƙin makwabcin shi al-imam ahmad ibn hanbal ya zo da hadisi a cikin musnad din shi hadisin al-miqdad ibn al-aswad Allah ya kare yarda gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taquluna fi zina yace me kuke ambata game da abin da ya shahi zina qalu haram suka ce makin Allah ai zina abu ne sananne kowa ya san haram ne Allah ya ce wala taqrabu zina da sauran dalile makamantan wannan qalu haram haramahu Allah wa rasuluhu suka ce Allah da manzo sun haramta wannan fa huwa haramun ila yawmil qiyama daka haramun ne har zuwa tashin qiyama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce musu yake cewa li an yazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin mutun yayi zina da mata goma aisaru alaihi min an yazni bi imra'ati jarihi ya hi mushi sauki akan yayi zina da mata makwabcin shi duk laihi ne amma dai na makwabcin wannan shi kuma iya da wani matsayi na laihi na daban ka sai manzo Allah yake ce musu fa ma taquluna fi sariqa me za ku ce game da abin da ya shahi sata قالوا حرمها الله ورسوله suka ce maki Allah ai Allah da manzo sun haramta sata manzo Allah yace warai sata haramun ne amma kuma satan da mutun zai yi ga makwabcin shi shine mafi hatsari mafi bala'i to wannan kaga duka abubuwa ne wanda manzo Allah ya ambata mana su amma zaka samu zamantakewa muna samun matsala bangaren da ya shahi makwabtaka kuma wasu lokuta la'alla makwabcin ka zai yi maka laifi ba tare da ya sani ba kana iya labba shi wani abu kaza kinan da ake yi a sassabta ko kuma abu kaza yana tutar da mu yanzu sai ya gyara wannan shine fa'ida na zamantakewa abinda ya shahi zamantakewa ta musulunci wajibi ne kowa ya kiyaye haƙƙin dan uwan shi wanda yake da akan shi sannan yazo a cikin sahihu muslim hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda abu huraira yazo da shi Allah ƙara da yarda gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yadkhulul jannata man la ya'manu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu manzon Allah ya ce ta faru ta kare kaf baya shiga aljanna mutumin da makwabcin shi bai amuntu daga cutarwar shi ba duk wanda yake cutar da makwabcin shi manzon Allah ya ce baya shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam a bar sakon haka na ayin da yake ƴan uwa musulmi wannan suna jan wannan dalilai suna jan hankalin mu akan cewa kar mu musguna makwabta to me ya kamata mu musu mu kyautata musu dalilai akan haka lalle kyautatawa makwabci ubangiji subhanahu wataala ya ambaci cewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidin ihsana sai ce wa bil walidin ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba makwabci ma'abucin kusanci da dangantaka makwabtaka kala kala akwai makwabcinka ya zama to kun hada gida sannan kuma lau kun hadu a musulunci sannan kuma kun hada gida kun hadu a musulunci kuma kun hada jini kaga wannan makwabci ne da yake da haƙi uku akan ka haƙin makwabtaka haƙin jini sannan kuma da haƙi na musulunci akwai makwabcin da zai zama to kuma haƙi biyu yake da akan ka makwabci dan uwanka ne a musulunci kuma sannan makwabcinka ne kaga haƙi biyu yake da sannan kuma akwai wanda zai zamanto haƙi ɗaya gare shi a shi ba dan uwanka bane ba ba musulmi bane ba amma makwabcinka ne to shi ba a cewa tunda ka huri ne kai ta sa karatu misali ka buɗe volume ka takura mishi a wannan haramun ne baya halatta babu tilastawa a cikin abin da ya shahi addini dole ka kiyaye mishi haƙƙin nan na makwabtaka da yake da tsakanin kai da shi to waɗannan abubuwa kaga suna jan hankalinmu akan cewa mu kyautata mu girmama mutanen da Allah subhanahu wataala ya sa suka zama makwabta ne a gare mu yazo a cikin as-sahihain hadisin Aisha radiyallahu anha da Abdullahi dan Umar Allah ƙara yarda a gare su gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mazala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrifu manzon Allah yake cewa jibril yazo ya same ni yake bayani akan abin da ya shafi makwabtaka da haƙƙin makwabtaka yake bayani yake nanata yake maimaitawa haƙƙin makwabtaka manzon Allah yake cewa Allah hasirin tsammanin kar aje hoye ya ba makwabci gado yace makwabci zai ci gadon makwabcin shi ya hodi ba amma saboda irin yanda nanata abu da kaga wajibi ne mu kokari mu kiyaye makwabtaka tsakanin mu da ƴan uwan mu ya zamanto makwabtaka ce mai kyau sannan kuma muna kokarin kyautatawa zuwa gare su kar mu zub da ruwa a kohon gidajen su ya dame su kar mu huddo gololo a kohon gida ya dame su kar mu rika daga sauti a cikin maganganun mu dame su mu takura mu suna so su yi barci mu ko mun kafa fada ko ko mun kafa daba wanda wannan kuma da yawa yana faruwa wasu lokuta to iya da kyau mu kiyaye irin waɗannan abubuwa sannan kuma yazo a cikin sahihu muslim hadisin abu dharr al-ghifari Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa ausani khalili fadaɗaina fili annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mun wasici yace idza tabakhta maraqan fa akthir ma'aha ya kai abu dharr idan ka dahu wani abun da ake dahawa a sa mushi rumu to ka yawaita wannan ruwa a cikin shi thumma anzur ila ahli baiti jiranika sai ka duba zuwa ga makwabtanka yake cewa fa asib minha bi ma'rufin ka basu wani kaso daga cikin wannan abu tare da kyautatawa ya zama to ka basu wani kaso tare da kyautatawa wannan iya da muhimmanci kwarai da gaske a cikin abun da ya shahi zamantakewa na makwabtakan yau da gobe a zaka samu a cikin abin da aka saba a cikin abin da ake a cikin irin kasashen mu nan kaga mutane makwabta an aka daho wani abin da ya sha bamban da abin da aka saba ake yi to ba dauka za a da yawa ba da sai a koda komai karancin abin sai a dan zuba sai a ce wannan aba yara kaga wannan hikima ce mai girma aba yara kaga dai alal aqal an huta daga cikin abin da yake wannan haƙin nan ne shi da abin da manzon Allah yake ambatawa Abu Dharr al-Ghifari Allah ƙara yarda a gare shi yace fa akthir ma'aha ka yawaita ruwa a ciki sannan kuma ka dimu sai daga cikin makwabtanka ka basu yazo a cikin al-Musnad haka kuma Imam Tirmidhi shi ma yazo da hadisin daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ƙara yarda a gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalli Amr Abdullahi ibn Amr ibn al-As annahu zabaha shatan ya yanka wata dabba al-karama yanzu wannan dabba da yanka fa qala sai yake cewa hal ahdaytum minha li jiranil yahudi shin wannan dabbar da aka yanka an dauki wani kaso an dan damma wannan makwabcin namu ba yahudi to kaga wannan yana maka nuni akan me tambaya ce yake kenan dan koda ba addinin kudi ba to bai hana kyautatawa kuma da Allah kyautatawa wannan ya zama to shine dalilin da zai sa shi cikin musulunci ka duba wannan yaron da yake me yake kira shi wannan yaron dan gidan ba yahudi wanda ya rishin lahiya manzon Allah ya kwana bi bai ganshi ba sai yake tambaya aka ce ai bai da lahiya manzon Allah ya dauke su Abubakar su Umar Allahu akbar aw ga manya ɗan ajin tabarkalla ga manzon Allah ga Abubakar ga Umar da kuma sauran wasu daga cikin sahabbai aka dauki wannan tawaga ta alheri aka je gidan bai hudi aka yi sallama aka ce wayene ne aka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yazo ya gaida wannan yaro yaro kuma bai hudi suka shiga aka gaida shi aka yi abubuwa aka kare kai uban yake shi uban ko bai hudi yake cewa dan shi atsai Abul Qasim yace kai dana kai da'a ga Abul Qasim me ka haka kyakkyawar mu'amala ina mutum ko da musulmi bane ba kyautata mu'amala da shi lalla wannan abun ya zama to ya jayo hankalin shi saboda ba aya zaka ja mishi bai imani ba hadisi ba zaka karanta mishi imani a shi mu'amalar da zaka yi mishi Allah wannan abun zai sa da izinin Allah ya gane cewa kai tafarkin da waɗannan mutane suke sama shi ne tafarkin da yake nade amma zaka samu wasu daga cikin musulmi ka samu musulmi ne halayen shi busu da kyau ko kadan wallahi a dabi'un shi da halayen shi sai dai ma ya rika hudda mutane daga musulunci ya rika sayo su wannan kuskure ne na'am sannan yazo a cikin hadisi as-sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamna anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatahu fi jidarihi makwabcinka yana so zai yi ruwa ko zai yi wani abu karka hana shi ya dora iccen shi a saman katangarka karka hana shi kace kai makwabcinka kwata kwata ba zai amfana da kai ba wannan kuskure ne mai girma Abu Hurairah lokacin da yake hadi musu wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mali araku anha mu'ridin me yasa nake ga kuna kawar da kai game da wannan magana kan fita muku ba sai ya ce wallahi la'armiyanna biha bain aktafikum na rantsi da Allah sai na ji wannan magana akan ka hado ku zan hadi muku wanda zai aikata wanda bai aikata kuma shi ya sai yanda haka wajibi ne mutum ya girmama ya karrama mutumin da yake makwabcin shi ya zo a cikin as-sahih ne sayyid al-bukhari حديث أبو موسى الله قادر رأى قريشة كتوى من ظل صلى الله عليه وسلم يتي أطعم الجائع وعود المريض كتير دا مجين يوم سننكم كو زيارة مر الله هي سننكم كو تيما كوا وطمان ديكي فهما وطمان ديكي تكن حالي مثلا وانا ديك سنة من النوني أكان قبع تبير من ظل صلى الله عليه وسلم يكي تشعى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل يكرم جاره سي قبع تكر شيء أقرقجي ita ce girmama mutumin da yake bako ne lalle girmama bako iya daga cikin girmama addini iya cikin girmama shari'a na addini saboda addini ya ja hankali saboda irin mutum halin da yake fadawa a matsayin bakunta ko na uku ce kana da ka dauki yawanin shi abincin da zai ci da abincin da abin da zai sha gurgurdan da kake da inda zai zauna da sauransu in kwana uku ta wuce kuma ya zama dan gari in ka ci gaba da yi mishi wannan kyautatawa ce amma kuma lokacin da yancin da zaka huta daga cikin harakar shi yani kamar ya ka huta daga cikin harakar shi saboda la'allar cikin kwanakin na uku ka haƙin ya fahimci gari yayi wani da sauransu amma in suka wuce wannan in kai kyautatawa ce zaka samu ladanta amma ba dole bane akan ka zaka iya daga cikin imani da Allah da ranan ƙarshe mutun ya karrama mutumin da yake bako ne a gare shi saboda halin da bako yake shiga na rashin sanin gari da rashin sanin abubuwa to in kai taimaka a gare shi lalle tabbas taimakawa ce mai girma misali yana neman hanya yana neman wane da sauransu wannan zai taimaka sosai akan abin da ya shahi yau da gobe shi insha Allah ta'ala bin al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka insha Allah ta'ala anan zamu dakata kenan sai mu tashi hadisi na 16 Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله